just a night, just a melody on a keyboard. And to the right, I was just a pawn. When I took your queen, really just some blue face. Nothing to the back of a magazine. But I don't know what else I need. I'm just a trumpet, that's the way it seems. I'm just a bird home, learning how to play when I'm living inside a dream. I'm just a girl, I'm just a boy, I'm just a handbag, I'm just a toy. Tell me why, are you run to me? Just some blue things on the radio, and I don't know what else I need. Da 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 da